lead Sheikh Kafumba Kone and the Liberian Council of Churches, headed by
Jagoran Musulmi Sheikh Kafumba Kone da na kungiyoyin majami'un Kirista na Liberia Father Michael Francis sun yi maci kan titunan birnin Monrovia zuwa ofishin jakadancin Amurka don neman Amurka ta sanya baki don tsami addini daga dalilan rikicin na Liberia a zamanin mulkin Samuel Doe da kuma fitinar tsohon shugaban kasar Charles Taylor. Wakili daga Liberia Musa Bamba ke magana taron tattaunawa tsakanin mabiya addinai na matakin duniya da aka gudanar a Abuja. Bamba ya ce wannan ya sanya Liberia ta zama ƙasa ta farko da ta yada tattaunawa tsakanin addinai don samun zaman lafiya mai ɗorewa a Afirka, da hakan ya sanya kafa rundunar wanzar da zaman lafiya mata Liberian, wato ECOMAC.
After resolving a conflict, politicians will forget about the religious leader.
A nan Bamba ya nuna damuwa cewa 'yan siyasa bayan amfani da malamai don samun salama in haƙa datar da ruwa sai a mayar da malaman gogar yasa. Ibrahim Jiga shine sakataren taron da ya nanata manufar addini adalci ne da zaman lafiya.
Amma ana shiga cikin wannan riga ta addini ana aikata abin da ake aikatawa. Amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma nemo wani arziki na duniya. To saboda haka ana nan muna haduwa muna tattaunawa muna fahimta cewa ai manufofin da ke cikin addinin Kirista na gaskiya, tsare gaskiya, mutunta mutane, mutunta makwabci akwai su a cikin addinin Musulunci. To saboda ka babu dalili in dai kai zaka magana akan addini ne, to babu dalilin zaka kuntata ma makwacinka.
A gefe guda Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na Jibril ya ce ba inda addini ya amince da daukar doka a hannu. Malamin na martani ne kan zargin da wasu ke yi na maraba ga gwamna El-Rufai ne kan soke ayyukan kungiyar harkar Musulunci ta El-Zazzaki da Jibril ta yi shine ya rura wutar rikici.
Amma mu kungiyar Izala ba mu taba zama muke yanke shawara mu yi fada da wasu ƴan Shi'a ballanta na ƴan ɗariƙu ba. Ba mu taɓa ainihin ba da umarni ko a ƙungiyance ko a individual ko a masallatai ko a wuraren wa'azi cewa a yi faɗa da wasu ƴan Shi'a da sauransu. Duk wanda ya faɗi wannan kowa ya ƙarya yake. Duk wanda ya ce ƙungiyar Izala ko wani shugaba na Izala yana ɗaukan wani ya je ya bautatar da shi, to zai je ya faɗi a inda dole ya faɗi. In bai faɗi ba kuma za mu nemi haƙƙi a kansa. Kuma ba cewa muke kaiwa na kafiri ko kafirai bane, a'a. Duk wanda yake faɗin wannan zai zuba Muktasar Khalil lawali da sani. Akwai babi na ridda, in kai kaza ka fita a Musulunci, in kai kaza ka fita a Musulunci. Amma ba cewa muke ku ƴan ɗariƙa kafirai bane.
A kwanakin nan ana gani yawaita gudanar da tarukan neman tsamin addini daga duk lamarin tashin tashina. Nasiru Adamu, Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.